This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan ko da yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum Muhammadu Lalo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri da ke zuwa a karo na hudu na kuma karshe a wannan rana. Inda za ku ji cewa kotun da ke sauraron koke-koken zabe a jihar Gombe ta tabbatar da nasarar da gwamna Ibrahim Hassan Dankwambo ya samu a zaben da aka yi a farkon shekarar nan. Yayin da aka yi bikin tunawa da ranar mata da ke zaune a karkara a duk fadin duniya inda aka fi karkata wajen ganin an bunƙasa samun kudaden shigan su. A jamhuriyar Nijar kowane tallafi ya kamata a baiwa mata mazauna karkarar?
Mu yanzu babban gurinmu kaman a yi banki ta mata wadda za ta taimaka musu, banki ta mata wadda gwamnati na da hannu a ciki.
To yau za mu so mu jira yinku ne kan wannan batu na ranar da wato mata mazauna karkara. Ya kuke ganin za a iya tallafa musu domin shawo kan matsalolin da suke fuskanta? Lambar da za ku kira ita ce 2-0-2-0-5-2-6-5-5. Amma da farko sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jawab barkan ku da wani. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai jinkirta janye sojojin Amurka da ke kasar Afghanistan a sanadin nasarorin da mayakan Taliban ke samu a kwanakin nan, abinda ya ce ya bai wa Amurka mamaki kuma bata zaci zai samu ba. Da yake bayyana hakan a yau a fadarsa ta White House, shugaba Obama ya ce zai bar zunzurutun sojojin Amurka kusan 9,800 zuwa ƙarshen shekarar baɗi ta 2016 kafin ya rage su zuwa 5,500, kana kuma ya basa haka ɗin har zuwa ƙarshen shekarar 2017 lokacin da shi kansa zai kammala wa'adinsa na mulki. Sannan kuma ya ce sojojin Amurka za su ci gaba da gudanar da nau'in ayyuka iri biyu ne, kula da ma'aikatan tsaron Afghanistan da kuma kai hare-hare a kan masu ayyukan ta'addanci.
Ta wani gefen kuma, shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ƙasar tashi za ta tura sojin Amurka zuwa ƙasar Kamaru don su yaƙi mayakan Boko Haram. Dangane da hakan ne a jiya shugaba Obama ya aika wa Majalisar Dokokin Amurka wata wasiƙa, yana sanar da ita niyyar tashi, ko da yake wasiƙar ba ta fito ƙwalo-ƙwalo ta ambaci Boko Haram ba. Amma sakataren watsa labarai na fadar White House Josh Earnest ya fito karara yana fada cewa wannan wani sabon yunkuri ne na jawa wannan kungiyar ta'addanci ta Najeriya burki, wacce ko bayan Najeriya din ta jima tana daddabar makwabtan kasashe irin su ita Kamarun.
To ƙashinta dai an cima matsayar cewa zaben shugaban ƙasar nan na Burkina Faso da yunkurin juyin mulkin da aka so ya hana gudanar da shi, yanzu za a gudanar da shi in Allah ya kai mu ran 29 ga watan Nuwamba bana. Shi zaben da aka so a hada shi da na yan majalisar dokokin wannan kasa din, wanda kuma a da aka shirya za a yi ran 11 ga watan Oktoba, ana mushi kallon kamar wani sabon mataki ne da wannan kasa da ke can Afirka ta yamma take dauka domin ta inganta aƙidar demokradiya. To amma kuma sai shi wancan yunkurin juyin mulkin da sojan masu biyayya ga hanbararren shugaban kasar Blaise Compaore suka soyi ya sa latilas aka dage shi. A ran 17 ga watan Satumba ne dai wannan tazoma juyin mulkin ta jefa Burkina Faso a cikin rikicin kwanaki 6 kafin yunkurin sha ƙasa a sanadin rashin samun goyon bayan al'ummar Burkina.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Jamhuriyar Benin ta soma zaman makoki na mako guda don juyayin rasuwar tsohon shugaban ƙasar Mathieu Kairouko da ya rasu jiya Laraba. Ba a dai ba da wani cikakken bayanin abin da ya janyo ajalin nashi ba. Amma tarihinsa ya nuna cewa ya samu horaswa a aikin soja ne a birnin Paris na Faransa, wanda bayansa ne ya koma ƙasar tasu wacce a wancan lokacin ake kiranta da suna Dahomey. A cikin shekarar 1972 ne Kairouko ya kwace ragaman mulkin ƙasar ta hanyar juya mulki, inda ya aiwatar da ita a matsayin ƙasar da ke bin aƙidar kwaminisanci, sannan ya canja mata suna zuwa Benin. Bayan da aƙidar kwaminisancin tikici ne Kairouko ya yi watsi da ita, kuma mai da kasar a bisa aƙidar demokuraɗiyya, inda Benin ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka na farko da suka gudanar da zaben shugaban ƙasa na siyasa a tsagaron ganta.
To a ƙarshe, hukumar tabbatar da lafiyar ababen hawa ta ƙasar Jamus ta umarci kamfanin ƙera motocin Volkswagen na ƙasar Jamus ɗin ya maido da nau'i iri-iri na motocin Volkswagen din kamar miliyan 2,400 saboda suna dauke da wani maganatisu da aka samu saboye wanda ke sa a iya kasa gane cikakken lafiyar su idan kani ka suka je su duba su ko kuma a bincike su. Kamfanin Volkswagen dai ya shiga shan suka lamiri ne daga masu ganin kamar yana jan kafa wajen daukar matakin gyara wannan al'amari tun daga lokacin da ana Amurka aka bankada cewa an makala wannan maganatisan an boye shi a cikin motocin. Ko cikin makon jiya ma sai da wani babban kusa na kamfanin wato Michael Horn ya fito yana neman gafarar jama'a lokacin da ya bayyana gaban yan majalisar dokokin Amurka inda aka caccake shi da yawa wato sosai akan wannan al'amari da aka ce ya shafi motocin Volkswagen din kusan rabin miliyan da ke na Amurka.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar sauraron kararrakin zabe a jihar Gombe ta tabbatar wa da gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Dankombo na PDP nasarar da yayi samu a zaben da gudanar a farkon shekarar nan. Daga Gombe ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
Mai shari'a Muhammad Sajo yayi watsi da karar da Alhaji Muhammad Inuwa Haya na jami'ar APC ya shigar bisa gazawarsa na gabatar da gamsassun bayanai da shaida game da koken da yayi cewa an yi a ringizon kuri'a da satan akwati da kuma dangwale yatsu akan katin zabe da dai sauran makamantansu. Daga bisani na ji ra'ayin wasu jama'ar garin Gombe ga abin da suke cewa.
Sunana Honorable Yusuf Haruna, shugaban majalisar 'yan takarar gwamna na jihar Gombe a shekarar ta 2015. Muna godewa Allah da ya nuna mana ƙarshen wannan hukunci din, kuma muna fata Allah ya sa kashe mana alkhairi a wannan jaha ta mu.
Sunana Kamaran Alhaji Garba Tela Yarwa Gana Wudil Gombe. Wannan shari'a dama abin da muke tsammani ne zai faru, saboda kaga ai ko farin ciki talakawa ba su yi na yanke shari'a na yanke hukuncin da aka ce an watsar da shari'an ba. Garin ya zauna dim. Sunana dai Muhammad Inuwa Lamido, iyan Gombe, hakimin Yarwa Gana. Alhamdulillah, mun godewa Allah domin ai kai ma kanka daga cikin garin kaga kasancewar wani abu na farin ciki ya samu duk wannan ma fa domin an hana su, don da ba a hana ba ina gaya maka garin nan yanzu da ba zai zauna ba. An hana ne tun jiya da dare aka ce ya kamata kada a yi wani rudani.
Yan takarar gwamna 12 ne suka yi takarar gwamna a jihar Gombe, wanda gwamna mai ci Ibrahim Hassan Dankombo ya sami nasara a karo na biyu. Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Gombe a Najeriya.
To, bayan zanga-zanga nuna rashin amincewa da wasu suka gudanar jiya a jihar Sokoto kan zaben da shugaba Muhammadu Buhari ya wa Hajiya Aisha Abubakar a matsayin ɗaya daga cikin mutanen da yake so ya nada a minista, a yau su ma masu goyon bayanta sun gudanar da nasu gangamin. Murtala Faruk Sangina na da ƙarin bayani kan wannan batu.
Wasu mata kenan a jihar Sokoto suke gangamin nuna amincewarsu da kuma jin daɗin su akan zaben Aisha Abubakar domin nadinta a mukamin minista da shugaba Buhari yayi, domin mai da martani ga jama'ar da suke nuna rashin cancantar zaben na minister.
Sunana Zuwaira Hajiya Zuwaira ko ba shayi Sokoto. A matsayin mu na zama a Sokoto, muna goyon bayan minista daga da muka samu mace, saboda muka samu minista mace ba sai a wannan karon. Don haka mu mun san cewa mata su samu dokaka, masu cewa ba cancanta ba wallahi za ta cancanta, saboda mu mun san ayyukan da kai tayi a matsayin ta da zama a babban gida Esther Rauta. Ya za a ce ba aka saba ce ko kuma ba a Sokoto bace ko kuma ba cancanta ba?
Tun bayyanar sunan Aisha Abubakar a jerin sunayen ministoci da za a tantance da su, jama'a da dama a jihar ta Sokoto, ciki ko har da wani bangare na jam'iyyar APC mai mulkin jihar, suka bayyana rashin amincewarsu da zaben da shugaban kasar yayi. Dalile kenan da yasa bangaren magoya bayan Aisha Abubakar, musamman daga yankin ta na asali, gudanar da nasu gangamin.
Sunana Honorable Abubakar Aminuddin Alhamad, tafi da dogon daji. Shugaba Buhari bayan an zabe shi yace kuma zai kokari shi zabi mutane na kirki masu amana masu gaskiya domin su taya shi wannan aikin da yasa gaba, domin ya cika alƙawuran da yawa jama'a. Saboda haka a ce ya Aisha ba san ta ba taimaka ba, wannan zance ne irin na siyasa.
Korafin da mutane suke yi shine wannan Aisha din ba anan take zaune ba, kusan ba ta taba yi wa jiha wani aiki ko kuma wani abu wanda ya bayyana a zahiri wanda za a ce gashi mutane sun amfana da ita ko kuma wasu ayyuka nata ba.
Eh to ka san ita abinda mutane suka doki idan za a ce a siyasance an sanka an doki zaka iske mutane a kofar gidanka tunda sahi ana azama lalurorin da baka iyawa wanda yake ma amana da aka baka sai ka je kai rarrabe ta ga jama'a ba bisa ga ka'ida ba. So haka mu mun tabbatar da yan nan ce kuma ta san ciyon nan.
Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuman Allah yanzu kuma sai kasar Ghana inda nan da wasu sa'o'i kadan masu zuwa ne hukumar da ke samar da iskar gas wato WAPCO a takeice dake Nigeria za ta dakatar da baiwa kasar Ghana iskar gas saboda magudan kudaden da ake bin kasar bashi. Ga rotun da Baba Yakubu Makiri ya aika mana.
WAPCO is contractually obligated to curtail deliveries to VRA as of 0 hours on Friday.
Yace kamfanin WAPCO za ta dakatar da ba VRA ta kasar Ghana iskar gas da karfe 12 na daren Juma'a 16 ga wannan watan Oktoba. Shugaban ma'aikatar da ke daukar iskar gas kenan daga ma'aikatar man fetur ta Najeriya ta NNPC zuwa kasashe makwabtan Najeriya wato WAPCO yake bayyana matsayin kamfanin nasa. Ajiyar Laraba ne manajin director na ma'aikatar WAPCO Walter Perez ya taro yan jarida inda yake bayyana takaicinsa akan yadda ma'aikatar WAPCO ta yi sakwa-sakwa da batun bashi da Ghana ta tara har yanzu yake addabar ma'aikatar.
With the relevant authorities and trust that WAPCO, a company in which Ghana owns significant share.
Yace WAPCO za ta ci gaba da tattaunawa da hukumomi da suka bata amanar ma'aikatar wanda Ghana ke da hannun jari mai tsoka a ciki. Idan kuwa aka daina baiwa Ghana iskar gas daga kasar Najeriya, kasar za ta rashi kimanin wutar lantarki mai karfin megawatt 400 wanda zai iya ƙara iza kasar cikin tsananin duhu. To kowane irin mataki ne gwamnati take dauka? Kwaku Cecil John shine kakakin hukumar wutar lantarki.
High power demand is naturally sent by the injection separate and of Ghana in the last call last night, and we are praying that the mutual negotiation gets implemented for us.
Yace shugaban kasa John Dramani Mahama ya tura tawagar manyan jami'ansa wanda suka bar Accra da yammacin jiya zuwa kasar Najeriya don neman afuwa. Shi ko tsohon shugaban hukumar VRA da ke samar da wutar lantarki a Ghana Dr. Ureku Brobe yace tawagar ba za ta samu biyan bukata ba matukar ta je hannu goma.
Don't get go and talk to the Nigerian authorities, take some money along with you. I'm not sure that of course they will say they will like all their money, but they give credible assurance that
yace indai za a je a tattauna da hukumomi a Najeriya to ayi kokari a kai kudi kadan saboda su ma Najeriyan abinda suke so shine a tabbatar musu da cewa idan suka bada iskar gas za a biya su.
To mallan a gaida Baba Yakubu Makeri daga Ghana. Yayin da ake bikin tunawa da ranar mata da ke zaune a karkara a jamhuriyar Nijar, wata matsala da matan na karkara ke fuskanta ita ce na rashin tsayayyen hanyoyin samun kudaden shiga domin a dama da su. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aika mana.
A kowace rana dimbin matan karkara ne ke shigo da kayayyakin sayarwa a kasuwannin birnin Yamai domin samun abin sawa a baka. Kasuwar Gemage wata kasuwar da ke fara ci tunda wasu ba nan ne matan karkara ke cinikayya da takwarorinsu masu kananan sana'o'i kamar sai da zogale, miyar kubewa, kuka, kabewa, danyen wake da dai sauransu. Amma cikin mawuyacin hali.
Yashe mai sana'a kwabto a kasuwar Gemage na kai shekara 25 ina yinta. Alhamdulillah iyana sun yi almina sai na iyana gidana sai komi. Ko aka gari nan ga kasuwar ga ba duk mutu addami ji cikin tsohin nan duk mazan sun mutun bar iya.
Sona na Zainabu Adamu. In kayi sabko ka ta Allah dai bai hana maka abin da zaka ci da diyanka mu abin da an matsalan mu dai kan meje daga sabko da rana saka su tashe mu muna ta hakuka babu ran a jagwanci da goda muna wurin da muka zamna ba sai a zai a kwashe muna kaya a kai meje muna kai kudi muna amsuwa bai hana gobe kuma zai a kwashe muna kaya to ina na suka son mu tahi.
Hajja Halima Sarmai kusa a kungiyoyin kare haƙƙin matan Nijar na mai ganin wajibi ne gwamnati ta kalli matsalolin matan karkarar Nijar da idan basira.
Da kaga banka ne aka ce kaso mata ce kuma yanzu he zaman to mata aka kwace musu wurin to kuma ko wurin ma an aka baka dan tsugunin da zakai sai an zo ana biye da bayan ka ka huddo 40 60 wani bi cinikin ma da kai bai kai haka nan mu yanzu babban gurin mu kaman a ayi banki ta mata wadda zata taimaka musu banki ta mata wadda gwamnati na da hannu a ciki amma in dai mata ba su da jarin hannu gaskiya akwai matsala.
Sabanin yadda aka saba ganin hidimomi a gwamnatance ko a kungiyance a ranakun matan duniya ranar 15 ga watan Oktoba a bana bata zo da wasu alamomi da suka cancanci sallar mata ba a nan Nijar, duk da cewa alƙalman ƙididdiga sun ce galibin matan Nijar suna zaune ne a karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra’ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tuma da kiran da muka samu da farko ya zo ne daga Kaduna, wari ne a kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala. Sunana Abdullahi Musa Sojibu.
Wa alaikum salam Abdullahi, menene ra'ayinka?
Na kira ku daga nan baban na Abbas Laza ne a kasuwar Barci nan cikin garin Kaduna a Najeriya. To ana lafiya bisa ga maudu'in mu na yau. Lallai idan muka dauki su mata masu zama a karkara, za mu ga cewa mutane ne waɗanda suke da matuƙar muhimmanci. Kuma ana lajeta lalle kusan in ce an iya da su al'amuran ne, wato yau da kullum da harkokin jin daɗi za ka ga ba a cika kulawa da su ba, wanda ya kamata a ce gwamnatocin da suna yin wayewaye su tabbatar da duk wasu abubuwa da ake kirkirowa ɓangaren ilimi da wani abubuwan jiki yau da kullum a ringa zuwa ana tuba irin waɗannan mata, ana nuna musu jin daɗi, ana kai musu abubuwan ci gaba. Amma sai
kuma da Lamani Abdullahi, mun gode, bari mu garzaya zuwa jamhuriyar Nijar. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma Malam Alina daga Dogon Ta cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka.
To kamar gasan mun kamar gana mu Nijar nan, galibi mata waɗanda ke samun wahala kware kamar na cikin karkara. Suna kamata a dan samu ana tallafa musu. Da akwai mata waɗanda munan gare mu na suke aiki mata kusan kilo 5 ko 7 zuwa ɗaukar ruwa tana ganin wahala ƙwarai. In dai a talaha na, to a talaha mata na cikin karkara ba na cikin birane ba. Sai in kana shiga karkara za ka ganin abubuwa da dama waɗanda mata suke da damuwa ƙwarai. Da ko dan suka gani zuwa asibiti kuma mata suna ganin wahala ƙwarai, tunda ta san su haye waye ta kai wurin awo sai ta yi tahiyya ta zuwa ƙwarai kana ta kai wurin awo na dama.
To madallah mun gode ƙwarai. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar. Wane ne a kan layi? Hello, kana jin mu nan Nijar? To na kaman layin nashi ya tsinke. Number da za a sake kira, wato da ake kira ita ce 202-205-2655. Yau muna tattaunawa ne kan batun ranar mata da ke zaune a karkara, inda ake wato duba irin matsalolin da suke fuskanta, musamman abin da ya shafi yadda suke kai ga asibitoci da samun kuɗaɗen shiga a harkokin yau da kullun, domin a ci gaba da dama da su, ko kuma su zamanto suna tafiya daidai kafaɗa da takwarorinsu da ke wato cikin birane. Lambar da za a kira dai ita ce 202-205-2655. Kada kuma a manta, yau 15 ga watan Oktoba rana ce da ita wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin a tuna da wannan rana ta musamman, yadda za a dinga wato tallafawa mata da suke zaune a karkara. Ga kira daga jihar Borno, wane ne a kan layi?
Da tsohon man kake magana a jihar Borno.
Yau, wato muna jin ka.
Malam, abinda yake ci mana tuwa ƙwari, ya kamata yanda aka ce a bawa mata ƴancin su din, kuma a ba su, in aka naɗa minista irin na mata din ta san matsalar mata.
Ina tare da kai. Wato kana nufin kamar ma'aikatar da take kula da harkokin mata ana ba maza ne, ko ko ya kake nufi?
Wato kuwa ana sa maza, to in aka ba wa mace din, mace in su san ciwon ta mace, mata kuma kaga iyayenmu ne.
To madalla mun gode ƙwarai da gaske. Ga kiran mu na gaba, wane ne a kan layi?
Malam Abdullahi Adamu daga jihar Niger.
To Malam Abdullahi, muna jin ka. Malam Abdullahi, kana jin mu? Ina ga kamar layin naka ba shi da kyau, sai ka sake ajewa ka ƙara kira. Yau muna tattauna ne kan batun yadda aka wato rana da aka ware ta mata da ke zuna a karkara ta yadda za a tallafa musu su fice daga cikin irin matsalolin da suke ciki. Number da za a kira ita ce 2022056555. Majalisar Dinkin Duniya ce da ya ta ware wannan rana. Yau wato wane ne akan layi daga Zamfara? Lafiya kalau, muna jinka.
Ina mai da ra'ayina daga Zamfara ne a cikin jihar Zamfara an ka local government.
To baka faɗi sunanka ba.
Sai sunana ne sai dan Fulani daga Zamfara.
To dan Fulani, muna jinka.
Ina wannan gudunmuwa da aka ba su a ta mata, to gaskiya matan Kalhara suna cikin matsala, musamman ma matan mu na Fulani fa.
Eh, kamar ta wannan irin fanni ne kake ganin sun fi fuskantar matsalolin da kake magana a kai? To na kaman layin nashi ya katse, ga kira daga Bauchi, wane ne akan layi?
Abdullahi Muhammad.
Malam Abdullahi, muna jinka.
Kamar yadda kuke magana, a Nijar ya kamata a samu adalan wakilai na mata wadda za su dinga jin lungu da sako suna duba wadda suke bukatan taimako, kuma a taimaka musu, a kuma sa ido a ga abin yana tafiya ko kuma akwai matsala. Inda matsala a ɗauki matakin gyara a kankari don su masu moriyar abin a dama.
To ra'ayin Malam Abdullahi kenan daga jihar Bauchi, ga kira daga Yobe, wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Muna jinka na Yobe. To Malam Ibrahim, muna jinka.
Ya ina ne?
Lafiya kalau, menene ra'ayinka?
Ra'ayin ya Allah ya tabbata, Allah ya ba da zaman lafiya. Ina neman ku shekara da shekaru, yabon Allah ya sa na fi.
Allah sarki, to mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim, da fatan zaka kira wani lokaci ka bada naka gudunmuwar. Ga wani kira daga jihar Rivers, wane ne akan layi?
Da kan layi Hashim Mummuni ne, dan Niger wanda yake zaune a nan birnin Port Harcourt.
Malam Hashim, muna jinka.
Eh, ranar yau 15 ga wata, abinda zan ce gaskiya matan karkara ana ci da gumin su. Saboda ko ƴan uwansu wanda suke birni ma, in sun yaƙo musu haƙƙin su ga gwamnati ba sa ba su. Kage yanzu mu a can wajen karkaranmu yankin da Kwaro, a lokacin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu, matan karkara sun unwana sosai da sosai. An sai musu shanu da tumaki, dukkan da kuɗaɗe suna sana'a. Amma wadda gwamnatin nake gani yanzu, to ban san irin yadda take nata tsari ba.
To wannan dai ra'ayin Hashimu ne daga jihar Rivers, mazaunin wato Najeriya amma ɗan asalin wato jamhuriyar Nijar. Ga kira daga jihar Adamawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alhaji Abubakar Bulla a jihar.
Alhaji Abubakar, muna jinka.
Eh, ni ra'ayina a kan maganan mata karkara. Ya kamata gwamnati ta duba ta tallafa musu, gaskiya na wahala sosai.
Malam Alhaji Abubakar, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka, muka zo karshen daukan wayoyin naku, da fatan za ku saki kiran mu gobe ko bayyana ra'ayinku. Mun gode kwarai da gaske.
Wasanni a takaice.
Dan takarar kujerar shugabancin hukumar kwallon duniya wato FIFA, Yarima Ali bin Al-Hussein, ya ce duk wani shiri na dage zaben hukumar daga lokacin da aka shata tamkar mai da hannu agogo baya ne a kokarin tsarkake hukumar da ake yi. Yarima Ali dan kasar Jordan yana fatan maye gurbin shugaban FIFA din Sepp Blatter, wanda aka dakatar a zaben shugabancin hukumar da aka shata gudanarwa a watan Fabrairu. To sai dai kuma bayan dakatar da Blatter din tare da shugaban hukumar kwallon Turai Michel Platini, hukumar ta FIFA na duba yuwar daga ranar zaben. Kungiyar magoya bayan club din Bayern Munich da ke kasar Germany ta shirya gudanar da zanga-zanga a karawar da club din nasu zai yi da Arsenal saboda tsadar tikitin shiga filin wasan na Arsenal a lokacin wasan. Magoya bayan na Bayern dai sun ce ba za su shiga filin na Emirates ba a mintuna 5 na farkon wasan da za a fafata mako mai zuwa saboda tsadar tikitin da ta kai har fam 64. To sai dai a martanin da ya mayar, mai horar da ƴan wasan Arsenal din Arsene Wenger ya ce samarwa da club din kudade aikin sa ne, kuma tsawon shekaru 7 daga cikin 10 da suka gabata ba ai karin kudaden tikitin ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ranar 16 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da aka ware domin ɗaukar mataki kan yunwa. Rana ce kuma ta tunawa da kafa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kafa a shekara ta 1945. A wannan rana, mutane da ke ko'ina a faɗin duniya na haɗuwa don neman hanyar da za a kawar da yunwa daga wannan duniyar. Sama da shekaru 10 da suka wuce, mun ga yadda yawan mutane ke fama da yunwa suka ƙaru. A can baya mutum ɗaya cikin mutane 6 na kwanciya da yunwa a kowace rana. Yanzu kuma ana samun duk mutum ɗaya mai fama da yunwa cikin mutane 9. Duk da haka, har yanzu akwai mutane da yawansu ya kai 795,000 da ke fama da yunwa a duniya. Daga cikin wannan adadin kaso 60 cikin 100 mata ne, duk kuwa da cewa mafi yawan ƙananan manoma da ke ƙasashen da suka ci gaba mata ne, amma kuma yawancin lokuta mata na fuskantar yunwa, har ma da ƙananan yara. Kimanin ƙananan yara miliyan 161 da ke ƙasa da shekaru 5 su ma ba sa samun abinci mai gina jiki. Wannan kuwa na nufin ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗaukar karatu ba, domin hakan zai haifar musu da nakasa yayin girman jikinsu. Rashin wadataccen abinci mai gina jiki ba yaran kaɗai zai yi wa illa ba, a'a, har ma da al'ummar da suke da ma tattalin arzikin ƙasar da suke. Haka kuma, baya ga yaran da ke fama da rashin cin abinci mai gina jiki, kusan yara miliyan 5 ne 'yan ƙasa da shekaru 5 suke mutuwa a duk shekara sakamakon batutuwan da ke da nasaba da rashin abinci mai gina jiki. Ƙasashen duniya na aiki ƙwarai da gaske domin ganin an kawar da yunwa a duniya, saboda haka yin haka shine abin da ya kamata. Ɗaya daga cikin muradun ƙarni shine kira ga yadda za a yi yaƙi da yunwa da matsanancin talauci. Ba shakka an cimma nasara hakan, domin ko yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin barin muradun ƙarni zuwa shirin dawwammamin muradun ƙarni na shekara ta 2030, muna iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin mun cimma manufarmu na ganin mun kakkaɓe yunwa da matsanancin talauci gaba ɗayansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi domin samun wannan nasarar shine shirin nan da ta ƙirƙiro na ciyar da mutane domin amfanin gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi haka ne da haɗin gwiwar gwamnatoci da wasu ƙasashen duniya da kuma jami'o'i, kai har ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu, da kuma hukumomin bincike irin na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanoni masu zaman kansu. Duk waɗannan sun taimaka wajen ganin an fidda miliyoyin jama'a daga cikin ƙangin yunwa da talauci. Ba shakka Amurka ta jaddada ƙudurinta na ganin ta yaƙi talauci da yunwa da rashin wadataccen abinci ga yara ƙanana. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka ne kuma muka kawo lokacin da za ku ji labarai a taƙaice.
Mahmud, a takaice, shugaban Amurka Barack Obama ya ce zai jinkirta janye sojojin ƙasashe da ke Afghanistan a sanadin nasarorin da mayakan Taliban suke samu, abinda yake baiwa Amurka mamaki ko ba ta zaci cewa zai faru ba. Yau ne yake faɗin haka White House, wato fadarsa kenan, inda yake cewa zai bar misalin sojojin Amurka 9,800 har zuwa ƙarshen shekara mai zuwa, sannan ya zo ya rage su ya basu akan 5,500 har zuwa lokacin da zai gama mulkin shi. To ni gefen kuma shugaban na Amurka ya ce Amurka za ta tura sojoji zuwa ƙasa kamar su je su yaƙi Boko Haram. Dangane da hakan, jiya Obama ya aika majalisar dokokin Amurka wata wasiƙa yana sanar da su niyyar nashi, ko da yake wasiƙa ba ta fito ɓulɓulota ba ci Boko Haram ba. To amma sakataren watsa labaran fadar ta shugaban ta White House, wato Josh Ennis, ya fito ƙarara yana cewa wannan sabon yunƙuri ne na jawo ita ƙungiyar ta'addancin ta Najeriya burki, domin ko bayan Najeriya ɗin tana addabar makwabtan ƙasashe irin su kamar ɗin. Sannan an cimma matsayar cewa zaben shugaban ƙasar nan na Burkina Faso da aka so a yi juyin mulki ya hana za a yi shirin 29 ga watan Nuwamba, Allah ya kaimu.
Tumar Allah, da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau, sai kuma goben Allah ya kaimu za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya bada umarni, Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.